Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa yawancin waɗanda suka kamu da cutar hanta ba su san sun kamu da cutar ba? Abinda za mu fara duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta gudanar da taron koli akan ciwon hanta a karon farko a Glasgow yankin Scotland na ƙasar Ingila a watan Satumba. An kiyasta cewa kimanin mutane miliyan 400 ne suka kamu da hepatitis da kan kashe kusan mutane miliyan 1.5 a duk shekara. To amma alhamdulillahi yanzu akwai allurar rigakafi da kuma maganin jinyar wannan cuta. Abokin aikinmu na sashen Turanci Jody Kapua shi ya rubuta wannan rahoton. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce yawancin mutanen da ke fama da wannan cuta ba su san sun harbu da ƙwayar cutar wannan ciwo ba. Akwai rukunonin cutar hanta guda 5. Akwai na rukunin A da B da C da D da kuma E. Dukkan rukunonin suna sa hantar mutum kumburewa. To amma kuma cutar nau'in A da B sun fi kisa. A zahiri ma waɗannan rukunoni guda 2 su ne ke da alhakin kimanin kashi 90 daga cikin 100 na mutuwar da suke da alaƙa da sankaran hanta. Cutar nau'in A da B ana yaɗawa ta gurɓataccen ruwa da kuma abinci. To amma kuma yawancin mutanen da suka kamu da waɗannan nau'in cikin ikon Allah suka murmure idan aka yi musu jinyar da ya kamata. Dr. Stephen Victor ya ce cutar hanta nau'in B da C daban suke, domin kuwa
hepatitis B and C are transmitted by blood, so that means from mother to a child through blood transfusions or through injections.
Dr. Victor ya ce hepatitis nau'in B da C ana yaɗa su ta jini, kenan hakan na nufin cewa uwa na iya harbar ɗanta da cutar ta hanyar ɗurawa mutum jini ko kuma yi masa allura. Haka kuma ana iya yaɗa hepatitis rukunin B ta hanyar saduwa tsakanin mace da mijinta, kamar dai yadda ake yaɗa kanjamau. A saboda haka akwai hanyoyi da dama na yaɗa wannan cuta. Shi dai Dr. Victor shi ne shugaban shirin nazarin cutar hepatitis na ƙungiyar lafiya ta duniya, kuma ya ci gaba da bayani yana mai cewa.
Luckily we have ways to prevent all of them. There's a great vaccine for hepatitis B that is effective for life, and there's treatments for both B and C. So there are now in hand means of preventing.
Ya ce abun faranta rai akwai hanyoyin rigakafin waɗannan rukunonin cutar guda 2. Akwai allurar rigakafin hepatitis rukunin B kuma yana da nagarta ko kaifin kare mutum har iya rayuwarsa. Sannan kuma akwai maganin jinyar rukunin B da C. A saboda haka ana da allurar rigakafi da magani ko kuma magungunan jinyar waɗannan rukunonin hepatitis ɗin. A saboda haka ya ce lokaci ya yi da ya kamata a ɗauki wani mataki. Kuma a zahiri ma burin yin taron ƙolin kenan. Hepatitis rukunin D ana yaɗa ta jinin da ya gurɓace. To amma kuma wannan rukunin kan harbi waɗanda suka riga suka harbi da ƙwayar cutar hepatitis rukunin B. Ba da daɗewa ba babu maganin jinyar hepatitis rukunin C domin rigakafin lalata hantar da take yi. Dr. Victor ya ce.
One of the most remarkable advances in the development of medicines is the development of treatments for hepatitis C. Until recently, it was very difficult to cure. It required weekly injections and.
Yace ɗaya daga cikin ci gaban da ya isa yabo da aka samu shine ƙirƙiro magungunan jinyar hepatitis rukunin C, wanda in bai cin kwanan nan yana da wahalar yin jinya, domin yakan buƙaci a riƙa yi wa wanda ya kamu da ita allurar ko wato allura kowane mako, kuma kimanin rabin waɗanda suka fara irin wannan jinya kwalliya kan biya kuɗin sabulu. sai gashi yanzu jinyar da ake yi yakan dauki tsawon makonni 12, watanni 3 kenan. Wanda ya kamu da cutar sai ya rika shan kwayar magani guda daya a kulliyomin, kuma kusan dukkan waɗanda aka yi wa wannan jinya akan warkar da su. Kenan an kawar da kwayar cutar kwata-kwata daga jikinsu. To amma Dr. Stephen Victor ya ce koda yake akwai allurar rigakafi da maganin jinya, ba dukkan waɗanda ke bukata ne suke da sukunin samu ba. Dalili kuwa.
The problem has been that these medicines are very expensive. In the U.S., for example, it costs more than $100,000 to treat one person just for the medicines. Luckily, the lower-income countries have been able to get these same medicines.
Matsalar ya ce ita ce waɗannan magunguna suna da mugun tsada. Misali a nan Amurka, ana buƙatar fiye da dala 100,000, kimanin naira miliyan 20 kenan, na jinyar mutum ɗaya. To amma kuma abin faranta rai, ƙasashe marasa ƙarfi sun samu nasarar samun magunguna a farashi mai rahusa. To amma da sauran aiki kafin a samu wadatar wannan maganin. A saboda haka Dr. Victor ya ce sun ƙiyasta ko kuma sun yi hasashen cewa wannan babban matsala ce. Yanzu haka akwai kimanin mutane miliyan mai tanda 40 da suka kamu da hepatitis rukunin B mai tsanani. Sa'annan kuma tsakanin mutane miliyan 130 zuwa 150 ne suka kamu da hepatitis rukunin C. A saboda haka wannan babban matsala ce. Daya daga cikin burin yin taron koli a karan farko akan hepatitis shine yin kira ga kasashe da su kaddamar da shirye-shiryen jinya da rigakafin cutar. Dr. Victor ya ce ana buƙatar gwamnatoci da ƙungiyoyin jama'a da kuma kamfanoni masu zaman kansu su wayarwa da jama'a kai game da illar wannan cuta. Ya ce ya kamata a yi amfani da dabarun da aka yi amfani da su wajen yaƙi da ƙanjamau, tunda wasu hanyoyi kamuwa ko kuma yaɗa cutar ta hepatitis sun yi kama da ta ƙanjamau. Kamar ƙanjamau su ma masu fama da hepatitis ana ƙyamar su. Wani abu kuma game da hepatitis da ya yi kama da ƙanjamau, idan ba a yi jinyarsa da wuri ba, baya kisa nan take. Amma za a yi shekara da shekaru kafin kwayar cutar ta lalata hantar mutum kwata-kwata. Ƙasashen Afrika da na Asiya su ne suka fi fama da wannan matsala.
Likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su. Kai to a gada likita bokan Turai a madani ya so kai. Na ce a gada likita bokan Turai a madani ya so kai.
Masu sauraro, kada a mance da cewa wannan shirin na lafiya uwar jiki babu mai fice da ke. Yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, lokaci ya yi da za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likita, na fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To ma sauraro, idan ba ku mance ba, a makon jiya Dr. Muhammad Ladan ya fara baiwa Malam Lawal Baure daga jihar Benue amsa akan tambayar da ya cewa akwai duwatsu a mafitsara lokacin ya kure. A saboda haka ga likita nan da amsar ko akwai duwatsu a mafitsara.
Eh to akwai, ba duwatsu bane wanda ke ana kiransu kidney stones.
To
ba wai dutse haka ba, sunan da turanci ake kira kidney stone. To waɗansu abubuwa ne phosphate da waɗansu irin abubuwa da suke haɗuwa sai su kama dutse. To yanda dun so yin girma da yawa, in suka zo wurin fitsarin ba su fitowa, to sai su toshe wurin, kuma suna sa abin yayi zafi kwarai. Da shi yasa da turanci muna kiransu kidney stone, amma ba duwatsu ba ne. Waɗansu abubuwa ne ayin halitta da ke cikin jikin ɗan adam, suka haɗu sai su yi kama dutse, suna da ƙarfi, kuma da wani lokaci dole sai an fitar da su.
To aiki ake yi ko ko magani ake ba mutum?
Wani lokaci ana aiki, wani lokaci sai a ba mutum magani. Wani lokaci akan ba mutum magani sannan ya fitar da su. Nan kuma wani lokaci akwai wani abu da ake sa mutum a kaman wani irin ruwa, za a sa wani irin na'ura ya rinka shoot halbi wani irin kaman iska haka. To shi irin wannan wadanda ake kira kaman as ultrasound ake kiransu. To shi wannan lokaci ake sa a yakan fasa duwatsun su yi ƙanana yanda za su fito ta tsarin mutum.
To. Kuma kamar yadda kace din wasu kwayoyin cuta ne suke haddasa wannan koko
a. A wannan irin abubuwa ne dake cikin inda abubuwan da muke sha da sauransu. To in suka hadu ba kowa yake faruwa ga shi, in suka hadu a cikin mafitsaran da sauransu sai su yi saman dutse. Abubuwan da muke sha wadansu abubuwa suke haduwa.
Kuma nan da nan ake warkarwa ko?
Eh, in aka gane nan da nan ana warkar da shi, amma abin yana yakan sa mutum ya samu ciwo mai tsanani.
To.
Eh, wadansu mutane za ga abin na zafi sai an je an kai su asibiti.
Amma ba dole sai an yi ma mutum aiki ba ko?
A ba dole bane, in ya tsanani ana aiki amma ba dole ba sai an yi rubuta aiki. Wani lokaci wadansu mutane ma akan ce ku su ƙara shan ruwa, akwai abubuwa dai da ake ba mutum ya sha.
Wato ya danganci tsananin ciwon da kuma abin da likita ya gani.
Eh, abin da likita ya ce to duk waɗannan ka haɗa, to amma dole ka je wurin likita za a haɗa maka abubuwan. Sannan ka ƙara. Shi yasa wani lokaci akan so mutane su rinka shan ruwa sosai domin ya rinka wanke mafitsarar kowane lokaci.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
Ina fatan kuma shi Malam Lawal Bauri yana kusa kuma ya ji wannan ansa da ka bayar. Kuma ina fatan mun fahimci tambayar da yayi.
Eh, hajiya.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba insha Allah. A halin yanzu kuma madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
I'm not going to be able to do it.